daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan masu sahur sun yi cikin koshin lafiya. Yau Litinin 4 ga watan Yuni shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Iran, Javad Zarif, ya bayyana yarjejeniyar da Amurka ta yi daga cikin yarjejeniyar makaman nukiliya na shekarar 2019 a matsayin abin da ya saba. China ta gargada Amurka da cewa ba fasake akan yarjejeniyar da suka kulla na cinikayya a tsakanin su. Yanci rani 46 ne suka mutu bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse a gabar tekun kasar Tunisia.
To a garin Mina da ke jihar Niger, Nigeria, wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a sabon gidan yarin garin, lamarin da ya kai ga asarar rayuka da tserewar fursunoni da dama. To za a ci ƙarin bayani. A kuma ci gaba da takaddama zargin alaka tsakanin wani gungun 'yan fashi da ya kai hari a garin Ofa na a kwanakin baya da gwamnan jihar Kwara Abdul Fattah Ahmed da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Hukumomin jihar sun nesanta gwamnan da 'yan fashin. To amma shin me yasa suka alakanta kansu da gwamnan?
I don't know.
Ce bai sani ba.
Wani hadimin gwamnan kenan za kuma ku ji ƙarin bayani, sannan muna tafa da shirin ciki da gaskiya da karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadana. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Asare, assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran, Javad Zarif, ya bayyana ya janye wadda Amurka ta yi daga cikin tawagar yarjejeniyar makamin nukiliyar da aka cimmawa da ƙasarsa a matsayin abin da ya saba wa tsarin da aka cimmawa, kuma ya buƙaci sauran ƙasashen da kar su kula da wannan yarjejeniyar da kar su bi sahun Amurka. Kafar yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar Iran ce ta faɗa jiya Lahadi cewa Zarif ya aike wa ministocin harkokin wajen sauran ƙasashen wasiƙa cewa su maye gurbin Amurka a cikin yarjejeniyar musamman akan abin da ƙasarsa ta yi hasara sakamakon janye wadda Amurka ta yi, musamman idan suna son a ceci wannan yarjejeniyar. Zarif ya bayyana yarjejeniyar shekarar 2015 na makamin nukiliya matsayin wanda yake daidai kuma mai cike da ɗaukar hankali da daidaito a batun da ya shafi ƙasashe. Janye wadda Amurka ta yi daga cikin wannan yarjejeniyar wanda ya saba wa doka da tsari, musamman mata amfani da hanyar takurawa da gwamnatin Amurka ke yi domin neman sauran ƙasashe su bi sahunta, ya sa hakan ya saba wa bin doka da oda tare da ƙalubalantar manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma hukumomin duniya na ƙasa da ƙasa, inji Zarif a cikin wasiƙar da yake ga sauran ƙasashen da ke cikin wannan yarjejeniyar. Ita ko ƙasar China ta gargaɗi Amurka ne cewa ta kwana da sanin cewa duk wata yarjejeniyar kasuwancin da suka cimma tsakanin su to ba fa wani sake, muddin ma shugaba Trump ya ci gaba da aiwatar da barazanarsa ta ƙara kuɗin fito da wasu sauran matakai game da wannan matsaya da aka cimma na kasuwanci. Wannan gargaɗin yana zuwa ne bayan da sakataren cinikayya na Amurka Wilbur Ross shi da muƙaddashin Prime Minister China Liu suka kammala wani sabon zagayen tattaunawa a jiya Lahadi a Beijing da zuman samun daidaito akan harkan kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. A wannan tattaunawar da Beijing ta yi bayyana ƙudurinta na ƙara sayan kayayyakin Amurka domin rage raran kasuwancin da ke tsakaninsu da Amurka. Yanzu haka dai raran kasuwancin da ke tsakanin ƙasashen biyu ya kai na dala biliyan 375 a cikin shekarar ta gabata. Sai dai har aka kammala wannan tattaunawar ba a fitar da sanarwar bayan taro ba na bai ɗaya, haka kuma babu wani ɓangare da ya bada cikakken bayanin yadda tattaunawar ta kasance. Ma'aikatar tsaron ƙasar Tunisia ta ce mutane 46 ne 'yan cirani suka mutu bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse a kudancin gabar tekun ƙasar, haka kuma mutane 67 ne jami'an da ke cikin gabar tekun suka ceto jiya Lahadi. Sanarwar da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce ana ci gaba da wannan aikin ceton kuma 'yan cirani wasunsu ‘yan kasar Tunisia ne da ma sauran wasu ‘yan kasashe daban. A wani al’amari na daban kuma an samu mutuwar mutane tara ciki har da yara shida da suka mutu a jiya Lahadi bayan da ƙaramin jirgin ruwan da suke ciki mai ɗauke da mutane 15 ya nutse a gaɓar tekun Turkiya da ke gunduma Antalya, kamar yadda jami’an da ke gadin gaɓar tekun Turkiya suka fitar da sanarwa. Rage kwararan ‘yanci rani a ƙasar Italiya shi ne ɗaya daga cikin manufofin jami’ar yaƙi da zuwa ci rani na ƙasar Italiya, wanda shugabanta shi ne Matteo Salvini da aka rantsa a ranar Juma’a da ta gabata a matsayin ministan harkokin cikin gida. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jagoran lauyoyin Donald Trump, Rudy Giuliani, ya ce ba wani sirri bane cewa ko Trump din zai amsa tambayoyi masu binciken shishigi da ake tuhumar Russia ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Amma dai abin da tawagar ta ittifaki a kai shi ne ba za ta bar shi amsa kowace tambaya ba. Tun da jimawa, Trump ya ce yana son ya amsa tambayoyi daga kwamitin binciken Robert Mueller. To amma a jiya Lahadi sai Giuliani ya faɗa wa gidan talabijin na ABC cewa kusan sun cimma matsaya akan wannan batu na hana shugaban na Amurka ya zauna domin a yi masa tambayoyi. Maimako, Giuliani ya ce akwai yiwuwar hakan ta rutsa da shi. Muddin ko aka same shi da kantar ƙarya, to wannan yana nufin wani babban laifi ne a dokar ƙasa da ya rantsa karewa. Giuliani dai tsohon magajin garin birnin New York ne, ya ce tawagar lauyoyin na Trump za su iya barin a yi hira da shi a takaice kuma a yi masa tambaya kai tsaye ba da lunge-lunge ba. Ya ce kai wannan ma suna ƙoƙarin ganin ba a yi hakan ba. Gwamnatocin ƙasashe na duniya sun himmatu wajen ƙarfafa yaƙi da cizon maciji wanda ya zama wata annobar da ke kashe mutane aƙalla kusan 81,000 a kowace shekara. Wani ƙudurin hukumar lafiya, wato WHO, shi ne ya yunƙura wajen inganta wannan yaƙi da cizo ko kuma sarin maciji da kuma tare da samar da maganin dafinsa cikin farashi mai rahusa. Yanzu haka dai ƙasashen duniya 192 ne suka amince da wannan yunƙurin a ƙarshen watan jiya. Hukumar ta lafiya ta kiyasta macizai masu dafi sun ciji mutane miliyan 1,800 zuwa miliyan 2,700 a shekara. A kowace shekara kuma kusan 138 sun mutu. Hukumar ta ce sakamakon mutuwar kowane mutum da maciji ya sara, haka kuma cikin 5 daga cikinsu, sautari 4 daga cikinsu za su kasance da nakasa, misali makancewa ko yankewar wani gabar jiki, ko kuma shanyewarsa, ko kuma zama cikin wani halin na rashin sukuni da ke da nasaba da gajiya. Sarin maciji dai abu ne da ya yi yawa a cikin ƙasashen yamma da Sahara da kudancin Asiya da kuma gabashin Asiya, inji hukumar lafiya ta duniya.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da farko kimanin mutane biyu ne rahotanni ke cewa sun mutu a birnin Minna na jihar Niger, Nigeria, bayan da wasu 'yan bindiga da ba sun kusu waye ba suka kai hari a sabon gidan yarin garin, lamarin da ya sa da yawa daga cikin fursunonin suka tsere. Daga Minna ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana.
Rahotanni dai sun nuna cewar maharan sun auka wa gidan yarin ne bayan kammala sallar Isha'i, inda suka hallaka ma'aikacin gidan yari guda tare da wani fara hula guda. Ga dai abinda wani da lamarin ya faru a gaban idansa da ya nemi a saka ya sunansa ya shaida mun ta wayar salula.
Aka ce shi sukan je su waɗanda suka yi laifi suna ta tafi kashi ne, su ne kamata in an kawo su a fili da aka ce su yake tara su.
Wato waɗanda suka gudu duk wanda aka yanke hukuncin kisa ne?
Da waɗanda kuma irin kowane lokaci ana yin ɗaukar su a kashe.
Yanzu ɗan prison ba wanda aka kashe wanda ke ɗaure?
Ba wanda aka kashe.
Wanda aka kashe dai mutum biyu, da ɗaya shi prison order da kuma ɗan kafuka abin da ya kawo shi.
Ɗan kafuka abin da ya kawo shi an kai su asibiti. Yanzu ga mutane nan duka har yanzu muna nan, mun dai na jiji ne na dawo gida.
Yanzu kamar prison ɗin wani hali ake ciki yanzu cikin daren nan?
Yanzu halin da ake ciki dukkan mutane duka yanzu ga mu dai duka waɗanda suke aiki suna nan wurin, ba wanda zai bar shi hadari ya waye.
Na'am, amma kamar ba su waɗanda ke daure ɗin waɗanda suka gudu sun kai yawan waɗanda ke daure?
A waɗanda suka gudu sun yi yawan waɗanda suke ciki yanzu ya ce. Yanzu ma ina nan sai aka ɗauko wani shi baban shi ko duk wani shi na ne yaron. Shi ne da ya je gida shi ne baban ya ba.
samu din
yanzu ma an ce an kai inda suka sauka akwai fulani da yawa ciki
na'am to amma yanzu an kawo karin jama'an tsaro kamar yan sanda da ko sojoji
to nayi ta kokarin jin ta bakin jami'an gidan yarin amma lambarin ya ci tura haka zalika na kira lambar wayar kakakin yan sandan jihar Niger ASP Abubakar dan inna amma bai dauki wayar ba ko a lokutan baya ma wannan gidan yari mai fama da matsalar rashin kyawun hanya ya fuskanci irin wannan matsala daga yan bindigar Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
To wannan hari an kai shi ne a daren jiya Lahadi. Rundunar yan sandan Najeriya ta bayyana cewa tana gayyatar shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki domin amsa tambayoyi kan zargin alaka da wasu matasa da suka yi fashi a garin Ofa na jihar Kwara. Fashin da kai ga mutuwar sama da mutum 30 a watan Afrilu. Har ila yau rahotanni sun ce matasan sun ce akwai alaka tsakanin su da gwamnatin jihar ta Kwara Abdul Fatah Ahmed. Kakakin rundunar wato yan sandan Jimo Mashud ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a Abuja. A baya dai shugaban majalisar dattawa ya taba fitowa ya zargi Inspector General din yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da cewa yana mai bitar da kulli domin ya bata mai suna. Ga rahoton Hassan Maina Kaina wanda ya fara da kalaman kakakin yan sandan Najeriya.
The Senate President of Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki, is being invited by the Nigerian Police Force to answer to all the allegations leveled.
Kakakin headquarters rundunar yan sandan Najeriya kenan, ACP Moshood Jimo, ke bayyana cewa rundunar na gayyatar shugaban majalisar dattawan Najeriya, Dr. Abubakar Bukola Saraki, da ya kai kansa zuwa sashen bincike na manyan laifuka na rundunar don kare kansa daga zargin da jagororin gungun yan jagalar siyasar sa da kuma suka tafka aika-aikar fashi da makami a wasu bankunan kasuwanci da ke garin Ofa na jihar Kwara da cikinsa suka bindige har lahira mutane 33 ciki har da wata mata mai ciki da kuma jami'an yan sanda 9
in the Ofa bank robbery and the gruesome killing of 33 innocent persons which includes some pregnant women and 9 police personnel.
ACP Jimo Moshood ya ci gaba da karin bayani.
The 5 gang leader further confessed during investigation that they are political thugs.
Jagororin an fashi da makamin sun ga yawa yan sanda masu bincike yadda suka zauna suka tsara dallan yadda za su aiwatar da wannan aika inda suka kara da cewa a matsayin su na yan bangar siyasar shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Bukola Saraki da gwamnatin jihar Kwara Alhaji Abdul Fatah Ahmed sune suka samar musu da makamai da motoci da sunan kungiyar kwato yancin matasan kudancin jihar Kwara
Bukola Saraki and the Governor of Kwara State Alhaji Abdul Fatah Ahmed.
Na tambayi shugaban yan fashi da makamin Mr. Ayode Akinni Bosun matashi dan shekara 37 ko menene alakar sa da Dr. Bukola Saraki?
I'm the chairman Liberation Youth Movement Kwara South.
Ni ne shugaban kungiyar kwato yancin matasan kudancin jihar Kwara. Muna bangar siyasa ga Dr. Bukola Saraki tun ma yana gwamna a jihar Kwara. Kamar kawo rudani lokacin zabe don kare muradinsa kaga wannan motar ma kirar Lexus Jeep Bukola Sarakin ne bane ta hannun shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Kwara da ita ma muka aikata wannan fashi da makami a garin Ofa to shi Bukola Sarakin ne ko gwamna Abdul Fatah Ahmed suka sa ku ku aikata wannan fashi da makami
don send us for the robbery but because we are their political talks
ba su bane suka samu amma saboda muna ga dalar mu yan jagalar su shine muka sami kwarin guwar aikata abin da muka aikata wannan aikin shedan ne
that is the work of devil sir
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
alkali nura da duniya shari'a
to dangane da wannan zargi da ya hada hadda gwamnatin jihar ta Kwara Abdul Fatah Ahmed gwamnatin jihar ta fito ta musanta alakar gwamnatin da gungun yan fashin kamar yadda za a ji daga bakin wani hadimin gwamnatin jihar ta Kwara a wannan rahoto da Hassan Umar Tambole aiko mana daga Ibadan
Dr. Muhyiddin Akorede shine mataimaki na musamman na yan jarida ga gwamnatin jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed Dr. Muhyiddin Akorede yace mai girma gwamnatin jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed ya musanta duk wata masaniya a game da wannan lamarin ko daukar nauyi goyon baya ba da makamai ko ba da kuɗi ga yan bangar siyasa a jihar Kwara ko ma ko ina a cikin kasar nan don haka gwamnati Abdul Fatai Ahmed ya yi watsi da zargin yan sanda da mutanen da aka kama. To Dr. Korode, mutanen da aka kama sun yi zargin cewa su yaron gwamna Abdul Fatai Ahmed ne da Bukola Saraki. Sai Dr. Korode ya ce, kamar yadda ya faɗa tun farko, mai girma gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed ya musanta ɗaukar nauyi ko goyon bayan waɗannan mutanen, kuma ya tabbatar da shi ma shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki zai fito ya nisanta kansa ga mutanen da ƴan sanda suka nuna wa ƴan jarida. Na tambaye shi na nasa gani me ya jawo wannan zarge-zarge ga gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed. Sai Dr. Muhyiddin Akorede ya ce bai sani ba. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki, ga zangonmu na karatun Alkur'ani mai girma daga wani matashi.
Sunana Aliyu Isa daga makarantar Hayatul Islam birnin Kwani, Niger. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bayna هُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
To madalla, yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun ce za mu jingina batun filanin nan da ƴan uwansu ke hannun ƴan sanda kimanin shekaru biyu ba tare da kotu ta yanke musu hukunci ba, har sai ofishin babban inspector general na ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kammala binciken da yake gudanarwa. Filanin da suka biya makudan kuɗaɗe domin ganin an sako ƴan uwansu, amma hakan bai samu ba. Kwatsam sai ga wata sabuwa. Wasu mutane ɗauke da bindigogi sun buɗe wuta kan bi daga cikin filanin da ke fafutukar ganin an sako ƴan uwan nasu, waɗanda kuma suke zanta da wannan fili na ciki da gaskiya, inda har ta kai ga cewa an kashe ɗaya daga cikinsu. Ɗaya cikin filanin mai suna Sha'aibu Lautai, wanda ya tsallake rijiya da baya da raunin harbin bindiga, ya ziyarci ofishin muryar Amurka da ke Abuja don shaida mana yadda wannan lamari ya faru. Suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Da ya faru kwanan nan da muka yi gugurmaya cewa mu gani an saka mu mu ƴan uwa, shikenan daga nan sai waɗansu suka yi mu target, saboda kokarin da muke yi dai mu gani an saka mu ƴan uwa, aka yi mu target aka kace yayana.
Ya sunan yayan naka?
Sunan shi Dauji Halilu.
Dauji Halilu wanda kuka taba zuwa da shi tun farkon fara wannan zantawar?
Wanda muka taba zuwa da shi da Bature,
wanda har yake ta cewa dai Allah ya sa a dace, Allah ya sa a samu a sako waɗannan ƴan uwan nan.
Eh, shi din ne aka imamu target, ni din ma aka harbe ni, Allah ya sa dai na tsira da raina, amma shi atake aka yi shi a waje.
Shi Aibu, ba mu labarin yadda ka san mutane kawai za su ji labarin sama-sama ne. Faɗa mana yadda wannan lamari ya faru, a ina ne kuma ya faru?
To yadda abu ya faru dai bangaren Akwanya da Odolo wajen ne abu ya faru. Muna kan hanya zuwa gida.
Yani Akwanya a jihar Kogi ke?
A jihar Kogi. To shi ne mutane suka tare mu, wani mai mashi ya ɗauko su da bindigogi, mutane masu bindigogi haka suka tare mu a kan hanya suka fara harba mu. To daga wajen shi ke na yaya na rasa ransa. Shi ne na yi ƙoƙari ba mu faɗi ba, mai mashin ɗin ya ruga na bishi da mashin, muna kan hanya yana ta guduwa, saboda ni ina tura sabon mashin, ya shiga wani ƙauye ina bishi har cikin ƙauye, yaya na faɗi a kan hanya, kuma har yanzu ban tsaya ba na bishi har cikin gari. Shi ne ina ta kuwa ina kira jama'a, shine jama'a suka yi kokari suka zo suka samu wannan mutumi na sheto ga abin da ya faru shine suka sheto wannan mutum umbirshi inje kokarin dauko yaya na din nan shine suka she sun so wannan mutum shine ana kira shi Musa to shine daga wajen na rebuje shi da mutanen garin na koma waje yaya na dauko shi da babur na samu wani yaro ya taimaka mani muka kai shi wajen dan sanda daga nan muka ruga muka kai shi asibiti to wajen ne ya riso a asibiti
ba mu labarin shi wannan Musan shi ma ba Fulatani ne mai kiwo
a shi Musan kamannin shi dai gara ne ba Fulatani ba
cikin babbar kabilar jihar Kogi kenan
shi ne gara kenan
daga nan wato abinda muke so mu gane yaya aka yi kace akan mashin abun kai kuna kan mashin da ina kuka je ne kai da shi Marigayi Halilu
wato mun wuce da yamma mun kai ma yaran mu abinci saboda suna azumi lokacin da zamu dawo shine waɗannan mutane sun gani ina gani lokacin da muka wuce shine suka tare mu a wajen shine suka hada da mai mashin din shine yana kawo su yana sauka da su a wajen su yara guda hudu da mai mashin shine biyar to da muka isa
wani irin mashin ne haka ya dauki mutum har guda biyar
babban mashin ne ya dauka su saboda ya dauka su babban mashin ne muka gansu da babban mashin to da ya gamu wajen shine muka iso wajen shine sauraron yara suka raba kansu guda biyu wadansu suka koma kudu wadansu suka koma arewa to shine wannan mai mashin din ya ruga da ya ruga sai suka fara harbin mu to shine muka fara bin shi da mashin namu ba mu fadi ba wajen har Allah ya sa ya shiga gari yaya na ya fadi akan hanya ni kuma ina ta bishi in gani wannan mutum wani irin mutumin ne
sauran wato mutanen sun sauka daga kan mashin din
ke sauran mutanen sun sauka daga kan mashin ya sauke ku akan mashin din akan hanya yadda abu ya faru kenan
sai suka yi ta bude wuta
sai suka dinga bude mama wuta
kuma duk da wannan ya akai kai ka cije ga karar harbe ka ci gaba da tuka mashin
to Allah ubangiji ya taimake mu dai ba mu fadi a wajen ba shine da na gani na ce to wannan mutum dai da yi dai kokari in gani wannan wani irin mutum ne ya kawo mutane haka suka tare mu suna ta harbin mu na bi shi har cikin anguwan shine na ganshi na kira mutanen suka zo suka tabbatar suka ce sun son shi daga wajen na ce to don Allah su je su taimaka mani yaya na fadi akan mashin don Allah su zo su taimaka mani mu dauka saboda sun harbe shi
ba mu labarin kai kuma me ya same ka a lokacin ko kai Allah ya sa babu abun da ya shafe ka
ne din ma sun harbe ni a baya anan sai dai Allah ban ya taimake ni saboda Allah ya sa kwana na yana gaba dai Allah ya taimake ni na tsira da raina
ina ne aka harbe ka din mu
gauri harbe ni a baya gashi wurin da suka harbe ni ga wurin anan
to
ka gani wuri du
okay nan wannan tabon
wannan
wajaje
biyu wajen ne
ne wato har sashin ya shiga kenan
wajen har sashin ya shiga
ai gifin wato inda yake nuna wa din dan sama wajajin dan gifin cinya sane haka ta sama gifin dama ya nuna min inda babu shakka ga inda aka harba wato albarushi daga nan kai sai jini ne ya rika zuba a jikinka
jini ya dinga zuba a jikina har muka dauka yaya na din muka kai shi a asibiti dan sanda muka hadu da su wajen kowa ya zo ya gani daga wajen suka dauka ni ne zuwa gida shine suka dauki yana Allah ya mashi da su a wajen aka ji aka binne shi a waje
yaya shi yayan naka kuma wato da yake kai ne mai tuka mashin yana bayan ka shi yasa ba mamaki shi yasa harsashin suka fi samu
eh haka ne Allah ya sa ni ne na goye shi shine yana bayana shine Allah ya sa harsashin suka fi samun ta ni kuma ina gaba Allah ya sa su harsashin ba ta taba ni sosai ba
wato ma'ana ba mamaki harsashin da suke jikinsa ne shine kamar ya zama garkuwa kina gare ka ya zama kai aka same ka ta gefe
haka ne yadda abu ya faru kenan to shine yanzu nake roƙon gwamnati da Allah ka gani gwagwarmayar da muke akan ase koma mu cankuwa shine muna gani yanzu ana so a gama da mu yanzu gaba daya saboda mu dai yanzu mu yadda zamu yi mu rasa yadda zamu sa kanmu yanzu kokarin da muke yi yanzu ase koma mu cankuwa an tabbatar muna da gaskiya mu fito mun ga yaman duniya abin da yake faruwa a rike mamu yan uwa ba shaida ba komai dama shirri ne ake yi mamu a kama mamu yan uwa sai ai sun aikata wani laifi ba abinda suka aikata dama dai dabara ake yi a halaka mamu da zuri'an mu gaba daya
dawo yanzu kan maganar shi Marigayi Halilu a lokacin da kuke tafiya da shi bayan an harbe shi akwai abin da ka ji ya ce ko akwai abin da ya saka gane cewa lalle harsashi ya same shi
shi dai abinda Halilu yana gaya mani yi kokari kar in yadda in ka da mu yi kokarin tsira da mu yi kokarin tsira da mu abinda yake gaya mani a lokacin kenan
duk da ya san cewa an harbe shi
haka ne kafin bule ya abin da hankalin shi ya bata abin da yake gaya mani kenan yana shaida Allah ya mashi kokari in tsira da ran shi da Allah ya kokari in tsira da ran shi
amma daga baya da kuka duba jikin gawarsa da ina aka harbe shi
an harbe shi a shinya da kai wajen ne bullet ya taba shi ga foton nan shine a gabanka
wannan ga dai kamar kansa nan
ga wajen da bullet ya taba nan a kai
wannan
wajen aski ba kan jini ne wannan yake fitowa haka haka kuma ga wajen da suka harbe shi kuma nan a shinya ga bullet din gashi nan ga wajen da suka harbe shi wato wajen kenan to shine muna roƙon gwamnati da Allah da Annabi muna roƙon shugaban dan sanda na Najeriya da Allah da gwamnati da Allah su samu ido su taimaka mu abin nan a gane gaskiya magana na mutanen da suke so su gama da mu a doron ƙasa da Allah in wani laifi muka yi masa su zo su ga mu da Allah ko wani laifi muna da shi suna so su gama da mu haka ba mu ba mu san hawa ba mu san sauka ba
amma dawo ba mu labarin shi wannan mutumin mai suna Musa ya aka kare da shi shin ya samu shi ma ya gudu ne ko yanzu yana ina
to yanzu dai da aka harbe a yana di ya resu a gari shine mutanen su ba mu sani yadda suka yi suka kamo shi suka mika man ɗan sanda yanzu haka yana hannun ɗan sanda
kun tabbatar yana hannun ɗan sanda aje
mun tabbatar yana hannun ɗan sanda yanzu
na kuma ga wata takarda da kuka rubuta ina ga an yi direction ta zuwa ga babban sufetin ɗan sanda na ƙasa Ibrahim Otum Idris menene amfanin ko ko me yasa kuka rubuta wannan takardar
abinda yasa muka rubuta takardar nan saboda mu yanzu ran mu ne muke jiman tsoro bayan haka kuma magana nan muna so a dauko shi daga shan a kawo shi nan a yi bincike a tabbatar magana na yadda yake tafiya
wato ma'ana shi wannan mutumin Musa da kai kokari ka je ka gano shi shi kake so a fito da shi daga kogi ke da dawo da shi
nan a fito da shi daga kogi a kawo shi nan Abuja a bincika shi mutane sauran mutane nan a kamo su a kawo su a ji dalilin da yasa suke bi mu haka suna ta harbe mu
idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo ku tattaunawa da wannan filiye da Adamu Alhaji Laute ɗaya daga cikin ƴan ƙwan fulanin da aka kaiwa wannan hari yanzu Amadu Nasir Adamu El Hikaya Nisar Fili Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Tuwa da yanzu kuma ga labari a takaice.
Ministan harkokin wajen ƙasa Iran Javad Zarif ya bayyana janyewar da Amurka ta yi daga cikin tawagar yarjejeniyar makamin nukiliyar da aka cimma da ƙasarsa a matsayin abin da ya saba wa tsarin da aka cimma kuma ya buƙaci sauran ƙasashe da kasu kula da wannan mataki da Amurka ta ɗauka. Kafar yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar Iran ce ta faɗa jiya a Lahadi cewa Zarif ya aike wa ministocin harkokin wajen sauran ƙasashen wasiƙa cewa su maye gurbin Amurka a cikin yarjejeniyar musamman akan abin da ƙasarsa ta yi asara sakamakon janyewar da Amurka ta yi. Ita ko ƙasar China gargaɗi ta yi wa Amurka cewa ta kwana da sanin cewa duk wata yarjejeniyar kasuwancin da suka cimma tsakaninsu to ba fasake muddin ma shugaba Trump ya ci gaba da aiwatar da barazanarsa ta ƙara kuɗin fito. Da wasu sauran matakai game da wannan matsaya da aka cimma na kasuwanci wannan gargaɗin na zuwa ne bayan da sakataren cinikayya na Amurka Wilbur Ross shi da muƙaddashin Prime Minister China Liu suka kammala wani sabon zagayen tattaunawa a jiya Lahadi a Beijing. Ma'aikatar tsaron ƙasar Tunisia ta ce mutane 46 ne 'yan cirani suka mutu bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse a kudancin gabar tekun ƙasar. Hawa kuma mutane 67 ne jami'an da ke gadin gabar tekun suka ceto jiya Lahadi. Sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar ta ce ana ci gaba da wannan aikin ceton yanzu haka. Jagoran lauyoyin shugaba Donald Trump Rudy Giuliani ya ce ba wani sirri bane cewa ko Trump din zai amsa tambayoyi masu binciken shishkin da ake tuhumar Russia da ta yi a zaben Amurka.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma da an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu zo dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu madadin Shiladin Ibrahim Ayawa da Chiobahiro Diodone da John Ellison da ya daidaita mana sautuka. Muhammadu Lalu ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. Assalamu alaikum.